Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau zamu duba irin matsin lambar da kungiyar ECOWAS ke fuskanta akan irin matakan da take dauka akan kasar Niger yau bayan jiyin mulkin sojoji. To madalla. Wasu gungun ƴan boko a Najeriya da suka haddada kwararru daga bangarorin rayuwa daban-daban sun aikewa shugaban kungiyar ECOWAS wata budaddiyar wasika akan matsalar kasar Niger. Waɗanda suka sa hannu a wannan wasika akwai babban lauya AB Mahmud, kwararre kan demokradiya Professor Jibrin Ibrahim, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Martin Luzu Agwai, babban masani a harkokin kimiyyar dan adam kuma babban malami a Jami'ar Usmanu Dan Fodio dake Sokoto Professor Muhammad Kuna, masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, jagororin wasu cibiyoyin fararen hula Dr. Kole Shetima da Dr. Hussein Abdu, shugaban cibiyar bincike kan raya arewa Dr. Usman Bugaje. Sauran su ne babban dan jarida Kabiru Yusuf, Maryam Uwais, Muftahu Baba Ahmed da Dr. Yahaya Hashim. Wasikar da waɗannan hamshakai suka aikewa shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, na tsokaci ne da kuma nuna damuwa akan halin da ake ciki a kasar Niger da kuma irin matakan da kungiyar ECOWAS ɗin ke son dauka. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant na ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu a wannan wasika ga kuma ƙarin bayanin da ya yi min.
A yi ƙoƙari muradin mu na ƙasa wato na Najeriya da kuma muradin ƙungiyar raya tattalin arzikin yankin Afirka ta Yamma ya dan sun zo ɗaya. Ma'ana yana iya kasancewa muradin mu a matsayin mu na ƙasa akwai zai samu bambanci da muradin da ita ƙungiyar ECOWAS take da shi, to duk lokacin da aka samu haka dole ne a yi ƙoƙarin daidaita shi muradin. A ƙarƙashin wannan sai muka jaddada goyon bayan mu ga yunkurin da ita ƙungiyar ECOWAS ta yi, muka kuma jaddada goyon bayan mu da matakan da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yake ƙoƙarin ɗaukawa. Sannan muka jaddada goyon bayan mu na cewa hanya guda tilo wanda za a iya canza gwamnati shine ta hanyar zabe. Duk wata hanya wadda ta saba ma hanyar zabe to mun yi tunda ita ba ma goyon bayan ta. A ƙarƙashin wayannan ne muka nuna muhimmancin matakan da ita ECOWAS take kokarin daukawa matsayin ta na kungiya wadda kuma sauran kungiyoyi na duniya ke yarda da shi. Mun kawo batutuwa a ƙarƙashin wannan, a cikin su har da nuna buƙatar in an ciga to a ringa hurawa. Misali yanke wuta da aka yi, mun kawo batun cewa akwai yarjejeniya na ƙasa da ƙasa wadda Najeriya take da shi tsakanin ta da Niger, wadda kuma dole ne akwai buƙatar Najeriya ta mutunta wannan yarjejeniya. Rashin mutunta wannan yarjejeniya zai iya jawo sakamako wadda zai iya shafar zaman lafiyar yankin gaba ɗaya. Muka kuma kawo batun amfani da ƙarfi a yanayi inda akwai ƙasashe na duniya, misali ƙasar Amerika, ƙasar France, wayanda suke da dakarunsu a ƙasar Niger, zai iya shigo da wani yanayi wadda ba wai ƙarfin sojan da ita ECOWAS take amfani ta tunanin yi ba, a'a fahimtar da ake yi na cewa fa ita ƙungiyar ECOWAS ɗin ta zama misali karin hafshin ƙasashen duniya, to kasancewa akwai wayannan dakarun wayannan ƙasashen zai iya ƙara tundura shi irin wannan yanayin. To wato takaice akwai buƙatar a yi takatsantsan da shi wannan yunkuri da ake yi. Akwai sauran batutuwa da muka yi na yiwuwar in aka yi amfani da ƙarfi zai iya ƙara ta'azzara yankin a cikin wani yanayi na rashin tsaro da kuma buɗe fage na ƙungiyoyi masu zaman kansu irin hadda na addini ko wayanda suke ikirarin jihadi, zai amfani da gibin da za a samu su ƙara bunƙasa ayyukan da suke a shi wannan yankin. Sai kuma muka kawo batun matsaloli na dangane da yanayi na 'yan gudun hijira da sauransu da kuma rashi wadda shi barin irin wannan hali wanda ake ciki na takunkumi da kuma shi kan shi yiwuwa amfani da ƙarfi zai iya ta'azzara yankin a ciki. A takaice dai muna nuna buƙatar na a yi amfani da hanya na diplomasiya wadda muka rarraba biyu, wato hanyar ta gwamnati da kuma hanyar wato wanda ba cikin gwamnati take ba. A karkashin wannan muka kawo batun cewa akwai sarakuna, akwai ƴan kasuwa, akwai gatunan dai waɗanda suna da fada'aji kuma suna da hanyoyi wanda za su iya kawo yanayi wanda zai rage irin fage wanda ake ciki yanzu na kusan kowane gefe na kallon gaba mai juna. A karkashin wannan mun kawo bukatar da shawarar a rage amfani da karma, amfani da karfi don a ba mai diplomasiya shi wannan din da muka ambata na farge na farko da kuma na biyu dama a cimma burin da ake son a cimma. Mun kuma kawo batun cewa gwamnati ta inganta goyon baya da za ta ba mai waɗannan waɗanda muka ambata cewa ba 'yan gwamnati ba ne amma suna da fada'aji na su iya tunkarin waɗannan mutane waɗanda suke wanda suke juyin mulki a Nijar kuma za a iya cimma burin da ake son a cimma. Sai kuma muka kawo bukatar cewa ita gwamnati ta yi amfani da kafafi na yaɗa labarai abinda ake cewa strategic communication don cimma burin da kuma samun goyon baya a ga 'yan ƙasa da kuma tabbatar da cewa ita kanta kungiyar ECOWAS ta yi amfani da shi wannan strategic communication din don ta samu goyon bayan kowane ɗan ƙasa wanda ke wannan yankin kuma burin take son ta cimma. Yanayin yadda aka bari yanzu wanda kusan ana fahimtar cewa Najeriya ce take son ta kai ma Nijar hari ba wai misali yunkuri ba ne wajen ECOWAS ta yi ba kuma wai saboda yunkurin da su sojojin suka yi ba na birit suka yi da kundin tsarin dokar ƙasa na Nijar da kuma duk wani yanayi da ko kuma shi inganci na tsari wanda ake da shi a ƙarƙashin shi kungiyar ECOWAS da kungiyar African Union da kuma kungiyar majalisar da kuma majalisar ɗinkin duniya. To ya kamata a yi amfani da strategic communication wato hanya na yaɗa labarai ta yadda za a samu goyon bayan 'yan ƙasa sai kuma tabbatar da cewa burin da ake son a cimma shine a mayar da tsari na mulki na 'yan ƙasa wato na demokrasiya a ƙasar Nijar.
Dr. Kabiru Adamu. Tuni kuma wasu gungun 'yan Najeriya da kungiyoyi masu zaman kansu suka shigar da kungiyar ECOWAS kara a gaban kotu domin fargaban da suka yi cewar ECOWAS za ta ɗau matakin ƙarfin soji akan Nijar.
Using force to change government, you talk about a constitutional change of government, but you are using force.
Farfesa Bola Akinterinwa da ke zama tsohon Darakta Janar na Cibiyar Nazarin Al'amuran Ƙasa da Ƙasa ta Najeriya kenan ke cewar amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnati in kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa ka'ida ba, amma yanzu suna son amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnatin mulkin soji a ƙasar Nijar. Matsalar anan shine gwamnatin Nijar ta soja ce da ake son canzawa, ai talakawa na goyon bayanta. To yanzu in za a je don sauya ta, muradin wane ne ake son karewa? Kaga wannan tufka da warwara kenan. Kasar Najeriya fa ba ta goyon bayan mamaya a tun shekarar 1966 lokacin da ta fara aikewa da dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo. In ka duba rundunar ECOWAS ta 1 da ta 2 da suka yi aiki a Liberia da Sierra Leone, mu aikin sasantawa ko shiga tsakani muka yi, Najeriya ba ta taɓa tsirar a mamaye ko kuma a kai hari a wata ƙasa ba. Prime Minister Najeriya na farko Sir Abubakar Tafawa Ɓullewa shi fara ayyanawa ƙarar cewar Najeriya ba za ta taɓa kai hari ko mamaye a wata ƙasa ba.
That we will not have any territorial ambition, that we will not aggress, that we will not do anything.
Zaman tsohon Director General na Cibiyar Nazarin Al'amuran Ƙasa da Ƙasa ta Najeriya Farfesa Bola Akinterewa. Tuni dai su Farfesa Bola Akinterewa suka nufi kotun ECOWAS don jan burke ga kungiyar ECOWAS bisa matsayinta na cewar za ma ta yi amfani da ƙarfin soji in ta kama domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Nijar. Na tambayi wani ɗan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama Barista Yakubu Salebawa, shin ko menene matsayin wannan ƙarar da aka kai ECOWAS bisa doron kundin tsarin mulkin na ECOWAS?
Wannan ƙungiya da ta kai to ECOWAS States kotu suna da dama su yi haka. Gaskiyar ita ce waɗansu daga cikinmu mun fara zantawa mun so mu ɗauki wannan matakin, don haka hakan da suka yi yana da kyau ƙwarai matuƙa. Abin da ya kamata mu duba shi ne ta akwai doka wadda muke kira African Charter on Human and People's Rights, wadda yake doka ce wadda ta shafi dukkan wata ƙasa da take ƙarƙashin ECOWAS. Abin da wannan doka take magana cewa be kamata amfani da karfin soja a tsangumi wata daga cikin kasa da take yankin Afrika ta Yamma ba wato a turance ba a amfani da aggression ai nemi karfi a tirsasa domin yin haka zai kawo matsala kuma zai ji ma mutanen da suke a wannan kasa kuma ya take kuma ya danne ya karya haƙƙi da suke da shi na damar da suke da ita na matsayin su na ɗan adam abun dubawa ke domin sashe na 1, 5, 16, 17, 21, 22, 4 na wannan doka da na riga na ambata wato African Charter on Human and People's Rights ta ba su dama da su yi haka ƙarƙashin wannan sashe za su iya zuwa su kawo su fuskanci kotu su nuna cewa matakin da ECOWAS suke ɗauka a ƙasar Niger ya saba ma wannan doka don haka kada haka. Na biyu abin dubawa shi ne lokacin ko kuma shekaru da baya da suka wuce kamar yakin da muka a Sierra Leone dole ne a kowane lokaci da kuma yanayin da muka samu kanmu dole mu tsaya mai duba mai amfani da basira da tunani da an yi haka amma a wannan kasar Niger yin hakan zai zama da matsala kuma ba zai zama da taimako ba abin da zamu duba shine su kansu kasar Niger din suna jin dadin juyin mulkin murna suke kuma sun yi na'am da shi so dan haka a zo a nemi shiga da karfin soja domin a maida wannan tsohon shugaban kasa zai zama da matsala kwarai so dan haka a tunani na kuma bisa ga yanda ne nazarin al'amura daukan mataki na soja da amfani da karfin soja a daidai bindiga ayi aika-aika ko kuma a ce za a yaƙi domin a maida shi da an yi lokacin da ba amma abubuwa yanayi yakan canza kuma yanzu yin hakan ba zai zama da tasiri
ba. Barista Yakubu Salibawa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.